إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. بايعك أنقى مسلمي، السلام عليكم ورحمة الله. Barkanmu da sake taruwa a wannan bagire mai tarin albarka a cikin wannan masallaci Masjidus Siddiq a wannan anguwa ta Zaria, domin ci gaba da karatun littafin mu Al-Usulu Thalatha wanda Malam Muhammad bin Abdul Wahhab ya wallafa. Allah Ubangiji ya ji kamalan da rahama. Wannan idan ban manta ba shine darasinmu na 19 a cikin wannan littafi. A yau muna shahudu ga watan Jumada Thani, hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina shekara 1446, wanda ya daidai ga 15 ga watan Shabi miladiyya Isa dan Maryam alaihi salam shekara 2024. Za mu tashi inda malam yake zana mana wasu abubuwa waɗanda dukansu suna cikin ibada. A shi ne malam yake cewa dalilin raja, dalilin fata ko dalilin ƙauna shi ne faɗar Allah, kauluhu ta'ala shi ne faɗar Allah maɗaukakin sarki, qul innama ana basharun mithlukum, ka ce musu kaɗai ni mutum ne kwatam kwatunku, yuha ilayya annama ilahukum ilahun wahid, ana mun wahayi cewa ubangijinku abun bauta ne guda ɗaya. Faman kana yarju liqa'a rabbihi, duk wanda ya kasance yana ƙaunar haɗuwa da ubangijin shi, faly'amal 'amalan salihan, to wannan mutumin yayi aiki mai kyau, wala yushrik bi 'ibadati rabbihi ahadan, sannan kada ya haɗa Allah da wani a cikin wannan bautai. Amma yana zana mana wasu abubuwa wanda dukansu ibada ne, wanda bai kamata a ce musulmi ya yi wa'annan abubuwan ba, matuƙar da ya sani ga wani wanda ba Allah ba. A satin da ya wuce malam ya yi mana bayani kan tsoro, cewa tsoro yana daga cikin ibada. Akwai kalar tsoron da in mutum ya yi shi yana hudda shi daga cikin addinin musulunci shi. Akwai kuma kalar tsoron da addinin musulunci ya yarda da bawa musulmi ya zanƙe shi. Shine malam zai bamu dalili na ar-raja. Ar-raja shine abinda ake ce mafata ko abinda ake ce makauna. A malamai da dama sun yi ta'arifin ar-raja, kaman al-Imam al-Jurjani, kaman al-Imam al-Ghazali da ar-Raghib al-Asfahani. Ar-Raghib al-Asfahani shi yake cewa zannun yutawaqqa, zannun yutawaqqa ma huwa mahsulun fihi masarra, yace wani zato ne da bawa zai yi, wanda yana tunanin a cikin abun da yake wannan zaton wani alheri ne zai same shi. Duk mutumin da yake zato ko mutumin da yake kwadayin wani abu zai same shi wannan abun, akwai alheri a ciki. Shine abun da malamai suke ce ma ar-raja, ko ka ce shine haduwar zuciya. Lokacin da bawa, lokacin da zuciya za ta allaka kanta da wani abu, wanda wannan abun idan ya same ta, abun jin daɗi ne, abun burgewa ne, abun ƙauna ne. A wasu malaman suka ce huwa al-istibsharu bi wujudillahi wa fadlihi, shine bawa ya zan kima kanshi al-bashir, cewa lalle akwai Allah madaukakin sarki, kuma akwai falala Allah madaukakin sarki, wa tam'u fi ihsanihi wa ata'ihi, bawa ya zan kin kwadayi a cikin kyautatawar Ubangiji da kuma cikin kyauta da ladadduka da Ubangiji yake bada, ma'abadalil juhdi wa husn at-tawakkul, sannan bawa ya dage ya jajirce ya yi aiki mai kyau, sannan ya kyautata yin dogaro ga Allah madaukakin sarki. Wannan shine abin da ake ce ma ar-raja, bawa ya zanki kwadayi yana yana kwadayin rahamar da ke akwai wajen Ubangijin shi yarda Allah ta yana kwadayin rahama da tagomashi da abubuwa na jin dadi da Allah madaukakin sarki ya tana dama wanda suka yi aiki ko wanda suka yi imani shi yasa malai yake ce mana wa dalilur raja dalili na kauna koko dalili na fata shine faman kana yarju liqa'a rabbihi duk wanda ya kasance yana kaunar ya hadu da ubangijin shi fa la ya'mal 'amalan salihan yayi aiki nagari wala yushrik bi ibadati rabbihi ahada kada ya hada ubangijin shi da wani a wajen wannan bautai anan ne tu'aybun al-hazali yake cewa idza nas'athu an-nahlu lam yarju las'aha wa khalafaha fi bayti nubin fi bayti nubin awamili anan da yake cewa lam yarju shine kaman mutumin da wata kunama za ta cije shi amma ba zai damu ba ba zai ji zahin wannan cizon da dan mushi ba a yare na larabci shine abinda ake ce ma arraja bawa ya zanki fata ya zanki kwadayin abinda ke akwai wajen Ubangiji madaukakin sarki na lada da aljannatayya da Allah ya tanada ga mutanen da suka yi aiki suka yi imani a ƙarƙashin haka malamai suna rarrabe wa tsakanin raja da tamanni arraja'u shine fata koko shine kaunar abinda ke akwai wajen Allah madaukakin sarki na rahama wattamanni shine burace mutumin da zai yi ta burin da a ce ma shi ya zama mai kudin garinga koko da a ce shi ya zama sarkin garinga shi ko tana yi wa bai da alaka da sarauta koko shi ko shago ma baya da amma yana tunanin ya zamanto shine mai kudin gari wannan shine ake ce matamanni burace wanda babu aiki a ƙarƙashin shi malamai suna bambancewa tsakanin abin da ake ce ma kauna da fata da abin da ake ce ma burace abin da ake ce ma attamanni shine burace bawa ya zanki tunanin Allah madaukakin sarki zai mishi rahama koko bawa ya zanki tunanin Allah madaukakin sarki zai sa shi aljanna amma bai tashi kuma ba yayi aiki irin aiki na ɗan aljanna wannan shine ake ce ma attamanni arraja'u kuma shine bawa ya bar abinda Allah madaukakin sarki yace a bari yayi abinda Allah madaukakin sarki yace ayi sannan idan yayi wannan yana mai jirar Allah madaukakin sarki yayi mishi rahama a ranar tashin alkiyama wannan shine ake ce ma arraji mai fata ko mai kwadayin Allah madaukakin sarki zai mishi rahama bayan ya tashi yayi aiki amma duk mutumin da zai kwance ba zai yi ibada ba zai yi abin da ya ga dama ya saba ma Allah sallah ma sai ya ga dama yayi kuma yana tunanin Allah madaukakin sarki ya sa shi aljanna to wannan ma shine malam yake mana bayani a nan ba shi wannan malamai suna ce mishi kusan aikin banza ne ba zai amfanar da mutum wani abu ba idan dai mutum bai tashi aiki ba yana tunanin Allah madaukakin sarki zai sa shi aljanna kamar mutum ne yana tunanin zai iya zama mai kudi amma bai san hanyar kasuwa ba bai san ya ake kasuwa ba abin da yake yi na kudi kawai zamne yake a fada yana jiran lokaci wannan burace ne na banza wanda galibi shedan ne yake ma mutane wasu wasi akan irin wannan ni mutumin da yake da tamanni yake da burace amma bai tashi aiki ba wannan ba zai amfane shi ba Allah madaukakin sarki a cikin suratul nisa Allah yake ce mana laysa bi amalikikum wala amaliki ahli alkitab man ya'malu su'an yujza bihi wala yajid lahu min dunillahi waliyyan wala nasira Allah madaukakin sarki a cikin wannan aya yake ce mana yadda al'amarin yake idan an tada mutane a ranar tashin alkiyama Allah ya ce yadda al'amarin yake ba wai daga burace ku bane ba koko burace wa'anda aka ba littafi Allah ya ce man ya'malu su'an duk wanda yayi abu yayi wani aiki lala yayi wani aiki mara kyau Allah ya ce yuzabi da wannan aikin ne Allah madaukakin sarki zai mishi sakamako zai bashi daidai gwalgwadon abin da yayi wala yajid lahu min dunillahi waliyyan wala nasira Allah ya ce ba zai samu ba wani mutum wanda zai tabe shi ko wani wali wanda zai kwace shi a hannun Allah madaukakin sarki matawar bai tashi ba dai yayi aikin da zai sa Allah Ubangiji madaukakin sarki ya sanya shi aljanna. Shi yasa shi tamanni gurace gurace baya daga cikin imani, bawa ya kwance ya ta barci ya yi abin da ya ga dama, kuma ya ce yana son Allah madaukakin sarki ya sa shi aljanna, wannan baya daga cikin imani. Abin da yake da cikin imani shine fata da gurin abin da ke akwai na rahama wajen Allah madaukakin sarki, bayan zuciyarka ta kudirce cewa Allah madaukakin sarki shi kadai ne ya kamata a bauta ma, sannan kuma gabobin jikinka suka yarda da abin da zuciyarka ta kudirce suka tashi suka yi aiki, shine Allah yake cewa fa man kana yarju liqa'a rabbi, duk mai fatan duk mai kaunar ya hadu da Ubangijin shi lami lahiya lau. To Allah bai tsaya daidai nan ba, sai ce fal ya'mal amalan salihan, ashe bai isa ba kai burin cewa Allah madaukakin sarki ya saka aljanna, dole sai ka tashi Allah ya ce amalan salihan, dole sai an yi aiki aiki mai kyau. Malamai sun ce aiki mai kyau yana kasancewa ne a cikin abu biyu, abu na daya sai an yi aikin nan domin Allah, abu na biyu sai an yi aikin nan kamar yanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya koyar. Allah ya ce wannan shine mana, ya ce shine arraja, wannan shine fata da gurin abin da ke akwai wajen Allah madaukakin sarki. Hadisi ya tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, hadisin da al-Imam Tirmidhi ya rawaito, manzon Allah yake cewa al-kayyisu man dana nafsa wa amila lima ba'da al-maut والعاجز من اتبع نفسه هواها وتمنى على الله الاماني. ماذا الله يتي الكيس مي هنكلي مي هنجن نيسا متم مي لورا شيني متمن دا من دان نفسه متمن دا يد الدين تدكنش متمن دا يسا مرنش لا آغا ألا مدوكا كنسركي وعمل لما بعد الموت. ماذا الله يتي متمن نمي هنكلي مي هنجن نيسا وان دي سن أبون دي كماتا shine mutumin da ya sanya kanshi a cikin da'a ta Ubangiji, sannan wa amila lima ba'dal maut, yayi aiki saboda abinda za a samu bayan an mutu. Wal ajiz, maza Allah ya ce rago kuma kasalalle wanda bai san abinda yake ba. Maza Allah ya ce manittaba nafsuhu, shine mutumin da ya bui soyayyen zuciyar shi ya ba abinda ran shi ke so. Wa tamanna ala Allah al amani, kuma ya taburace burace ga Allah madaukakin sarki, bai tashi yayi aiki ba, bai tashi yayi sallah ba, bai tashi yayi wajibi ba, bai tashi yayi farilla ba, bale nafila, amma kuma ina tunanin cewa Allah madaukakin sarki zai sa shi aljanna. Manzo Allah ce wannan mutumin rago ne, wannan mutumin baya da hangen nesa, baya da tunani. Wannan shine abin da malam yake so yayi mana bayani anan. Al-Imam Ibn al-Qayyim a cikin littafin shi Madarij as-Salikin yake cewa ajma al-arifun ala anna ar-raja'a la yasluhu illa ma'al amal. Ibn al-Qayyim yake cewa malamai na ilimi gaba dai sun tattaru sun ittifaqi cewa shi ar-raja'a fata ko kamna, yace ba ya tabbatuwa sai da aiki. Bawa yana fatan Allah madaukakin sarki ya mishi rahama, bawa yana tunanin Allah Ubangiji ya sa shi aljanna, bawa yana tunanin Allah ya yi mishi, to dole sai ya tashi ya dage ya yi aiki. Fatan kadai da kaunar ita kadai ba za ta ishe shi ba. Ina ganin ko da Hausa muna cewa ka tashi Allah ya taimake ka, dole sai ka tashi ka yi wasu ayyuka, ko da kuɗi ne kake nema, ko da wani matsayi kake so a gwamnatance, bai yiwuwa ka shige ɗaki ka ce kana so ka zamanto minister ko ka zamanto president ko ka zamo wani abu ko ka zamanto likita, amma kai ka fasa laka ko baka karatu, dole sai ka ɗauki wani sabab, wanda wannan sababin shine zai sa ka cimma wannan burin. Ana son kuɗi, to ya zama dole a nemi kuɗi. Ana son ilimi, ya zama dole a nemi ilimi. Ana son matsayi, ya zama dole a yi abubuwan da za su sa a kai ga matsayi. Shine Ibn al-Qayyim yake cewa shi fata, malamai na ilimi sun sun yi ittifaqi akan cewa dole sai mutum ya tashi ya yi aiki. Al-Imam Ibn Hajar a cikin littafin shi Al-Fath al-Bari yake cewa al-maqsudu min ar-raja, abinda ake ce mafata ko kamna shine man waqa minhu tafsirun falyuhsin zanna billah, mutumin da yana da rauni, yana da kasawa a wajen yin ibada, to sai mutum ya kyautata zato ga Allah. Mutumin da misali ya zo yayi sallah sai yake ta tunani, yana tunanin abincin shi da ya baro, ko yana tunanin shagon shi, ko yana tunanin wani abu na rayuwa kaga in ka lura sallah akwai ragowa a ciki saboda yayi sallah amma babu tunanin Allah madaukakin sarki a gaban shi shine al-Imam Ibn Hajar yake cewa to sai ka kyautata zato ga Allah misali kai azumi amma kai da kanka kana shakku kai azumin nan ban yi kaza ba ban yi kaza ba ban yi wata ibada ban yi waje kadai nan huna da ita Ibn Hajar yace shine to ka kyautata ma Allah zatan cewa Allah zai karbi wannan ibadar taka wa yarju an yamhu anhu dhunubahu sannan kai fatan Allah madaukakin sarki ya gafarta ma zunubanka haka Ibn Hajar yake cewa kadhalika man waqa minhu ta'atu yurja an tuqbal yace kaman mutumin da yayi wata da'a mutumin da yayi sallah mutumin da yayi azumi mutumin da yayi zakka mutumin da ya zama yana ambatan Allah to yana kwadayin Allah madaukakin sarki ya karbi wannan ibadar tashi wannan shine ake cewa fata da kamna ga ubangiji mutumin da yayi aiki amma shi kankan shi yana shakku ibadar nan bai cika ta ba yadda Allah ya ce ayi to sai ka kyautata zatan Allah madaukakin sarki koda baka cika ba da rahamar shi zai iya karba ya baka lada mutumin da yayi wani aiki yayi wata ibada sallah ce azumi ne sadaka ce kana fatan Allah madaukakin sarki ya karba maka wannan shine ake ce mafata wanda malam ya kawo a nan cikin littafi Ibn Hajar yake cewa amma man inhamaka alal ma'siyah amma duk mutumin da ya dirmaya a cikin sabon Allah rajiyan adamul mu'ahada amma duk da haka ya dirmaya a cikin sabon Allah amma yana tunanin Allah madaukakin sarki ba zai kama shi ba min ghairi nadamin wala iqla'in yace ba tare da wannan mutumin yayi nadama ba ko ya bar wannan abun da yake na saba ma Allah yace fa hadha fi ghuru yace wannan mutumin yana cikin rudani yana cikin wahami wannan mutumin yana cikin kakanike saboda yana cikin saban Allah amma bai bari ba kuma bai yi nadama ba kuma yana tunanin Allah madaukakin sarki ya mishi gafar ya mishi rahama shine Ibn Hajar yace fa hadha fi ghuru wannan yana cikin dimuwa sannan sai ya haikaito mana zancen wani malami da ake ce mishi Abu Usman al-Jizi yake cewa min alamati sa'adati an tudi wa takhaf alla tuqbal yace yana daga cikin alama na cin rabo a duniya da lahira shine ba waye da sannan ka ji tsoron an yako an karba min wannan da'a da nayi wannan shine rabo da bawa musulmi zai samu kai sallah amma kana tsoro Allah madaukakin sarki ya karba maka kana tsoron Allah madaukakin sarki ya amshi wannan ibadar taka kamar mutumin da za a ba kwangila ne kullun yana tsoron Allah ya sa gwamnati ta karba koko Allah ya sa mutumin da ya bani wannan kwangilar kai ya zo ya gani ya ce aikin ma bai baya fasa to shine Usman al-Jizi yake cewa yana daga cikin rabo bawa ya aiki mai kyau amma ya zan ki tunanin an ya ko Allah ya karba wa min alamati shaqawati an ta'si wa tarju an tanjuwa wannan malamu yake cewa yana daga cikin alama ta tabewa shine bawa ya kasance yana saba ma Allah sannan kuma yana tunanin ko yana kwadayin Allah madaukakin sarki ya sa ya tsira a ranar tashin alkiyama yace wannan tabewa ce da ba a so musulmi ya samu kanshi a cikin irin wannan hali haka wani daya daga cikin ma abuta zance yake cewa tarjun najata wa lam tasluk masalikaha inna safinata la tajri ala al-yabasi wani mawaki yake cewa kana so ka tsira amma baka kama hanyar tsirar ba kana san Allah madaukakin sarki ya gafarta maka ya sa ka aljanna ya wadata ka da ni'imomin shi amma kai ba ka kama wannan hanyar ba kana ta saba Allah yake cewa inna safinata la tajri ala al-yabasi din mai hankali ya san cewa jirgin ruwa babu yadda za a yi tayi tahiya saman haƙo tayi tahiya saman rairai tayi tahiya saman wurin da ba ruwa ne ba ashe idan ana san jirgin ruwa ta tahi to dole ka sai an kawo ta cikin ruwa haka duk mutumin da yake san Allah madaukakin sarki ya gafarta mishi Allah madaukakin sarki ya sanya shi a cikin rahama shi dole sai ya tashi yayi aiki wannan aikin ba wai Allah madaukakin sarki ba aikin naka ne zai sa a baka aljanna rahama ce ta ubangiji amma dole sai kai wani abu wanda Allah madaukakin sarki zai kalla wa a dalilin wannan abu Allah madaukakin sarki sai ya gafarta maka duk aikinka duk ibadarka duk sallarka duk zakkarka duk azuminka idan dai Allah bai sa ka a rahamar shi ba wannan abubuwan ba su isa Allah madaukakin sarki ya sa ka aljanna hadisi ya tabbata daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa man nuqashal hisab udib manzo Allah yake cewa duk mutumin da aka mishi kididdiga wurin hisabi manzo Allah ya ce to wannan mutumin sai Allah ya mishi azaba sahabbai suka tambaye shi har kai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace wala an yace hanni dake manzon ku sallallahu alaihi wasallam idan dai za a bi aiki na daya bayan daya a lissafa yace to Allah madaukakin sarki zai mun azaba illa an yataghammadani Allah bi rahmatihi yace sai dai in Allah madaukakin sarki ne ya gana ma sai ya ma rahama da dan aikin ka da bai taka karya ba haka Allah madaukakin sarki idan ya dibe shi sai ya ma rahama ya saka aljanna amma Allah ba zai wannan ba kuma dole sai bawa ya tashi yayi wani abu wanda Allah madaukakin sarki zai kalla a dalilin wannan abun Allah madaukakin sarki sai ya sanya ka gidan aljanna a alƙashin wannan malamai suka ce shi ar-raja fata da kaunar abun da ke akwai wajen Allah na rahama yana da falaloli da dama akwai falala akwai tagomashi akwai albushiri mai tsoka da Allah ya tara da ga mutumin da yake fatan yaɗu da ubangijin shi lami lahiya lau kuma ya tashi ya aiki Allah madaukakin sarki yake ce mana ulaiikal ladina yad'un yabtaguna ila rabbihim alwasilata ayyuhum aqrab Allah yace wa'annan wa'anda suke yin bauta mutanen da suke tashi suna bauta ma Allah yabtaguna ila rabbihim alwasila da wannan bautan ne suke haman su gulugutso su malmatso a wajen ubangijin su ayyuhum aqrab wane ne wanda ya kusa ga Allah a cikin su wayarjuna rahmatahu Allah yace suna kwadayin suna kaunar rahama Allah wa yakhafuna azabahu haka suna tsoron azaba Allah madaukakin sarki inna azaba rabbika kana mahdura lalle lalle azaba ubangijinka abu ce wanda ya kamata a ji tsoronka ashe duk mutumin da yake bauta koha ce yake nema hanya ce yake nema kamun kafa ne yake yi da wannan bautai saboda wannan bautai ita ce za ta kusantar da shi a wajen Allah madaukakin sarki Allah idan ya ga dama mai rahama ne mai jinkai sai ya kalli wannan bautai ya saka kama bawa ashe neman imani da neman kwadayi da neman da san abun da ke akwai wajen Allah dole sai mutum ya hada wasu abubuwa guda uku kamar yadda wannan ayata ya bayani abu na farko sai ka hada da alhub kana so Allah madaukakin sarki ya ma rahama wal khawf sai ka hada da tsoro sai ka tashi kana ta ibada sai ka tashi kai abinda Allah ya ce abinda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ai sannan war raja sannan bayan kai wannan kana tsoron azaba Allah tsoron azaba ya saka tashi kai ta aiki kai ta sadaka kai ta sallah kai ta nafila to sannan sai ar raja sai ya zo baya sai ka zanki kwadayin kuma Allah madaukakin sarki ya karba ma wannan aikin Allah madaukakin sarki ya sa ka samu kaunar shi da rahamar shi a ranar tashin alkiyama a wata ayar da ke cikin suratul nisa Allah madaukakin sarki yake cewa la tahinu fi ibtigha'il qawm in takunu ta'lamuna fa innahum ya'lamuna kama ta'lamun kada ku yi sakaci a wajen neman mutane Allah ya ce in takunu ta'lamun in dai kun kasance a wajen yaki ku masu imani kuna jin zahi idan kafiri ya soke ka kana jin zahi Allah ya ce fa innahum ya'lamuna kama ta'lamun suma yadda kuke jin zahi haka suma suke jin zahi idan an soke su Allah ya ce amma ku bambancin ku da kafirai wa tarjuna min Allah ma la yarjun kuna kwadayin abinda ke akwai wajen Allah na rahama kuna kwadayin aljanna kuna kamnar rahama Allah shine yasa har kuka je a hagen dara ana suka ku da wuka ke kuna daurewa kuna jin zahi amma kuna daurewa ba dan komai ba saboda kuna tunanin Allah madaukakin sarki zai muku rahama da wannan aikin akana Allah aliman hakima Allah yace shi ko mai ilimi ne sannan kuma yana da hikima mai yawa wanda tasa ya sanya ku ku yi wannan yakin ba dan kuma saboda samun rahama da daukaka a wajen Allah madaukakin sarki a wata ayar da ke cikin suratul fatir Allah yake cewa innal ladzina yatluna kitaballah Allah yace lalle kaga wa'anda suke karanta littafin Allah wa aqamus salat sannan suka tsaye da sallah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniya Allah yace suka bada daga cikin abun da muka arzuta su sirran a sirrance wa alaniyatan haka kuma a bayyane yarjuna tijaratan lan tabur suna kwaɗayin wani kasuwanci ne wanda babu nadama babu asara a cikin shi. A cikin wannan aya idan ka ɗauka Allah ya zana mana wasu abubuwa guda uku kamun ka yi fatan rahama Allah kamun ka yi fatan Allah ya ma rahama ya sa ka aljanna sai da Allah ya gaya mana wasu abubuwa guda uku a cikin wannan aya. Na farko mutanen da suke karanta littattafan Allah, mutanen da suke zuwa makaranta ana koya musu littafin Allah, ana koya musu abinda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce, sannan Allah ya zana abu na biyu shine aqamus sala sai da suka tashi suka yi sallah, sallan nan wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya koya musu, sannan wa anfaqu mimma razaqnahu suka ciyar daga dan abin da muka ba su sirran wa alaniyatan a bayyana kuma a buye. Ashe idan aka ce alkhairi, idan aka ce sadaka, idan aka ce a kyautata ko a taimaka, kada ka tsaya sai mai kudin unguwa ko sai mai garin unguwa ko sai manyan unguwa. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin wasiyar da ya yi ma Aisha yake cewa ta yanci kanta daga wutar jahannama ko da ko da barin dabino ne, a ce barin dabino ko dabino guda shine gare ka. Manzo Allah ce to ka ceci ranka daga wutar da wannan barin dabino, ka raba bi ka ba dan uwan karen. Amma yanzu idan aka ce taimako, idan aka ce a taimaka ma yan uwa, sai kowa ya zanki tunanin sai alaji da ya tarawa da ya tara kaza ko sai mai gida kaza ko sai mai kudin gari kaza. Idan dai da muna taimaka ma junanmu to akwai wahala ko mu wahala, dan abun da ke gare ka ka yan madan uwanka kana da shikka ba shi dala 20, wani in ka ba shi 20 ta ishe shi, wani in ka ba shi 10 ta ishe shi ya je ya biya bukatar shi, kana da shikka 10, wani in ka ba shi dala 100 gidan shi za a dora sanwa, wani in ka ba shi 50 ka taimaka mishi. Allah ya ce wa anfaqu mimma razaqnahum suka ciyar daga cikin abun da muka ba su a bayyana kuma a boye. Allah ya ce to wa'annan su ne wa'anda suke yin kasuwanci, kasuwanci wanda babu yadda za a yi a samu tawaya a cikin shi ko a samu asara a ciki. Ashe fatan rahamar Ubangiji abu ne wanda dole sai an tashi an yi aiki. Hadisi ya tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, hadisin da Jabir ya rawaito, yadda Allah ta kara tabbata a gare shi yake cewa na ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa kamun ya rasu da kwana uku. Manzon Allah yake cewa la ya mutanna ahadu, kada ɗayanku ya mutu, illa wa huwa yuhsinu dhanna bi rabbi, sai dai yana mai kyautata zato ga Ubangijin shi. Mene ne kyautata zato ga Ubangiji? Bayan ka yi aiki an fi so ka rinjayar da zaton cewa Allah maɗaukakin sarki zai karɓa, kada ka yi aiki kuma ka zanki tunanin ba a karɓa ba, kada ka yi aiki ka zanki tunanin ba ta yadda za a yi Allah ya karɓa ma saboda wasu ƙananan zunuban ka. A'a, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce kada mutum ya mutu illa huwa yuhsinu dhanna bi rabbi, sai dai kana mai kyauta zato ga Ubangijinka. Ka zanki sa ma ranka cewa insha Allah idan ka haɗu da Allah ranar tashin alkiyama zai ma rahama, zai tausaya ma, zai sa ka aljanna. Wannan shine abin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake nuni a cikin wannan hadisi. A wani hadisi da ya tabbata da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa Allah madaukakin sarki yana cewa ana anda zanni abdihi, a cikin alhadisi al-Qudsi manzo Allah yake cewa Allah madaukakin sarki yake cewa ana anda zanni abdihi, ni ina nan daidai inda bawana yake zatona, falyadhunna bima sha'a, bawana in yana so ya raya ma ya zaci duk abin da yake so. Allah yake cewa ana anda zanni abdihi, idan dai ka sa ma ranka cewa Allah madaukakin sarki mai rahama ne zai iya ma rahama, to idan ka haɗu da Allah sai ya ma rahama. Amma idan ka kudurta ma zuciyarka cewa Allah ba zai ma rahama ba, Allah ya ce to daidai inda ka aje ni daidai wannan zatan a nan zan tsaya. Idan kana tunanin Allah maɗaukakin sarki zai ma arziki, to Allah ya ce ina nan a daidai wannan zatan ni kuma zan ma arziki. Idan kana roƙon wani abu ga Allah ana so ka jajirce ka rinjayar da zatan cewa Allah maɗaukakin sarki zai maka, kada ka zanki kana tunanin a Allah ba zai karɓa ba saboda wasu ɗan ƙananan zulumbanka ko saboda wani laifi da kake ma Allah. Allah maɗaukakin sarki idan ya ga dama zai gafarta ma dukkan zunubanka. Haka hadisi ya tabbata daga Abu Huraira da Allah ta ƙara tabbata a gare shi, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa ala ukhbirukum bi khairikum min sharrikum, maza Allah ya ce bazan ba ku labarin mutumin da ya alkhairi daga cikin ku ba da mutumin da ya sharri a cikin ku. Yace khairukum man yurja khairu, wanda ya alheri a cikin mutane shine mutumin da yurja khairu, mutumin da ake kwadayin alkhairin shi. Wa yu'manu min sharrihi, mutumin da kowa ya gama mutsuwa da cewa wannan mutumin ba azzalimi bane, wannan shine mutumin da ya kowa alkhairi, mutumin da in ya karato a wuri hankalin kowa kwance, mutumin da in an ganshi babu yadda za a yi, babu yadda za a yi tunanin ko zai sace ma wani abu ko zai cutar da wani, wannan shine mutumin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ya kowa alkhairi, mutumin da babu mai fargaba. Idan dai ka zo a wuri babu mai fargabar cewa kai za ka iya cutar da shi, amma kaka karato wuri ana cewa gashi nan ya taho, yanzu za a yi kaza, yanzu ko zai yi sata, ko zai yaudari wani, ko zai gaya ma wani marar daɗi, ko zai ci mutuncin wani. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wannan mutumin ba mutumin alkhairi ba ne, amma mutum mai alkhairi shine mutumin da kowa yana haba-haba da ya rabe shi, saboda akwai alkhairi a tattare da shi babu cutarwa. Wa sharrukum, manzo Allah ya ce mutumin da ya kowa sharri a cikin mutane, man la yurja khairu, mutumin da babu wani amfani da mutane suke tsammanin zai iya yi musu. Wala yu'manu sharruhu, sannan mutumin da sharrin shi ba amince mishi ba, mutumin da kowa yana tunanin idan ya zo zai iya cutar da mutane, to wannan mutum ba mutumin alkhairi ba ne ba. Haka mutumin da in ya zo ga wurin mutane ba ya da abin amfanarwa kuma zai cutar da mutane, wannan shi ma ba mutumin kirki ba ne, in ji manzo Allah. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce mutumin kirki shine mutumin da ana tunanin alkhairi a gare shi, shi yasa ake so mutum ya yi kokari ya zamanto mutumin kirki a cikin abokan shi, a cikin mutanen da yake mu'amala da su. Duk mutumin da Allah ya haɗa ka mu'amala da shi, ka yi ƙoƙarin ka ga kun rabu lahiya, ka yi ƙoƙarin da ko da bayan ba ka nan zai ce wane mutumin kirki ne. To wannan alaƙar ka yi da wannan ya ce mutumin kirki, ka yi da wancan ya ce mutumin kirki, ka yi da wannan ya ce mutumin kirki, ita ce Allah maɗaukakin sarki zai tattara a gobe ranar tashin alkiyama, sai a ma hisabi mai kyau. Amma ka cuci wannan, ka zalunci wannan, wannan ya ga marar daɗi. Haka idan ka mutu, mutane idan suka ga wannan marar daɗin, to ita ma za ta iya kai mutum ga mahallaka. Ashe shi tausayi da kwaɗayi da ƙaunar abin da ke wajen Allah maɗaukakin sarki, dole sai ka yi aiki, sannan dole sai ka hana makanka cutar da mutane, zaluntar mutane a cikin wannan, a zalunci wannan, wadda wanda mu'amala ta haɗa ka da shi kai sai ka yaudare shi, duk wanda kuka yi haraka da shi sai ya ji ba zai ƙara komawa a yi haraka da kai ba. Wannan shi ma zai sa zai hana Allah maɗaukakin sarki ya mamutar rahama, saboda sako idan daga kai ne sai Allah, idan Allah ya ga dama sai ya gafarta ya yi, amma a lokacin da ka zalunci wannan, ka cuci wancan, to wannan Allah maɗaukakin sarki dole sai ya hidda ma kowa haƙƙin shi. Hadisi ya tabbata daga Abu Huraira da Allah ta ƙara tabbata a gare shi, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wata nan yake ce ma Bilal, yake cewa ya Bilal, an zo yin sallah asuba, sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa ya Bilal, ya kai Bilal, haddisni bi arsha amalin amiltahu fil islam, yake cewa ka gaya min wani aiki ne wanda kai yi a cikin musulunci wanda kake kwaɗayin Allah maɗaukakin sarki zai ma rahama da shi a ranar tashin alkiyama. Manzo Allah ce fa inni sami'tu dakhana alayka bayna yadayya fil janna, yake ce ma Bilal, na ji ƙarar takalminka a gabana, ka wuce ta gabana a cikin aljanna. Sai manzo Allah yake tambaye shi, to wani aiki ka yi wanda da wannan aikin ne har Allah maɗaukakin sarki ya sa ka aljanna, har nake jin ƙarar takalminka a aljanna? Sai Bilal yake cewa ma amintu amalan arja indi, ban yi wani aiki ba wanda wannan aikin da shi ne nake kwaɗayin rahamar Ubangiji. Ya ce aikin da na yi kaɗai shi ne anni lam atatahhar tuhuran, ya ce ban taɓa yin wani tsarki ba, fi sa'ati lailin aw nahar, da rana ne ko da daddare, idan dai ya yi tsarki ya yi alwala, illa sallaitu bi dhalika tuhuri ma kutiba li an usalli, ya ce duk idan na yi alwala ko mun duhun dare ko da rana ne, yace zan tashi in yi kokarin cewa nayi nafila daidai gwargwadon abin da Allah maɗaukakin sarki ya rubuta mini in yi, da biyu ce, da uku ce, da hudu. Yace wannan shine aikin da yake yi kadai Allah madaukakin sarki dalilin wannan aikin har Allah madaukakin sarki ya mishi rahama ya sa shi aljanna har manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake shin karar tayyata kalmun shi a cikin aljanna ashe dan aiki kakkare na kadiba ha cewa duk lokacin da ya arwala yana kokarin ya ga ya nafila ko da raka'a biyu ce ko da hudu ce ko da shida ce abinda ake so shi Allah madaukakin sarki ba yawan aiki yake so ba ba ai ta sallah ba ai ta azumi kuma ko ba a hasa ba shine abinda Allah yake so ba abinda Allah madaukakin sarki yake so shine ai idan an yi adaki ko da a ce raka'a biyu ce kake yi ita kadai kai kokarin kullun ka zankin wannan raka'a biyu a daidai lokacin da ka saba yin wannan raka'a biyu to idan Allah madaukakin sarki ya kallo wannan raka'a biyu da ka dage kana yi ta yi Allah madaukakin sarki zai baka aljanna akan wannan abin da ka dage kana yin shi radda kuma Allah madaukakin sarki ya sa baka lahiya ko baka iya yi to duk idan lokacin yanzu Allah madaukakin sarki zai rubuta ma lada misali ka saba yin azumi ranar alhamis sai Allah ya kado wata alhamis baka lahiya ciwon kai ko wani lura na rayuwa ya hana ka kai Allah madaukakin sarki zai rubuta lada wannan aikin wanda ake yi ba a hasa ba irin shine Allah madaukakin sarki yake kamna shi yasa dalilin wannan aikin Bilal Allah madaukakin sarki ya sa shi aljanna wannan malam da yake ce mana waraja shi hata da kwadayen abin da ke akwai wajen Allah yana daga cikin ibada wani zai iya tambaya daga hata kuma shikenan sai abu ya zama to cikin ibada to shine malam zai mana bayani nan malamai za su mana bayanin cewa lalle arraja hata da kwadayen abin da ke akwai wajen Allah ibada ne ba dan komai ba saboda Allah madaukakin sarki ya yaba waɗanda suke yin wannan hadan suna neman rahamashi to duk abin da Allah madaukakin sarki yayyaba ko yace ayi ko manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace ayi ko Allah ya gai a hadisi ko a aya yana so to wannan abin ya zamanto cikin ibada saboda ita ibada shine duk abin da ya tattaro min al aqwal al zahira wal batina duk abin da ya tattaro abin da ake kudurcewa ko abin da ake yi mimma yuhibbu Allahu yarda indai Allah yana so Allah ya yarda ayi to ibada ce kake yi shi yasa malaka yake ce maka wannan fatan da kake yi shi ma ibada ce Allah madaukakin sarki yake cewa innal ladina amanu lalle waɗanda suka yi imani wal ladina hajaru da waɗanda suka yi hijira wajahadu fi sabilillah da waɗanda suka yi yaki domin daga kalmar Allah ulaika yarjuna rahmatallah waɗannan suna kwadayin suna kaunar rahama Allah Allahu ghafurur rahim Allah madaukakin sarki mai rahama ne mai jin kai kenan wannan da Allah yake yaba su a cikin wannan aya shine yake nuna mana cewa Allah madaukakin sarki yana son wannan aikin kuma waɗanda suke yin wannan aikin na kwadayin rahamar Ubangiji Allah madaukakin sarki za ya sanya su a gidan tashin alkiyama Allah madaukakin sarki zai sanya su aljanna a kalkashin haka malamai suka ce duk mutumin da yayi irin wannan zatan kamar yadda zamu karanta yanzu duk mutumin da yayi irin wannan zatan yake kaunar wata rahama wanda babu wani mai iya yin wannan rahama sai Allah malamai suka ce wannan shi ma mutum ne wanda ya rabu da imanin shi saboda Allah madaukakin sarki yake cewa abudullah ku bauta ma Allah shi kadai wala tushriku bihi shay'a kada ku hada wani da Allah madaukakin sarki a wajen wannan bautai a kalkashin haka malamai sun kasa arraja gidabi malamai sun kasa kwadayi da kamnar abinda ke akwai wajen Allah na rahama gidabi akwai raja'un tabi'i shine fata da kamna na dabi'a wanda Allah madaukakin sarki ya halicci mutum da wannan babu laifi a cikin shi malamai sun ce duk mutumin da ya irin wannan hadan to babu laifi a ciki kamar mutum ne yana da kudi sai ka zo ka ce wani bani kudi koko mutum ne yana da hanyar da zai sa a doke ka aiki ko a baka wani matsayi sai ka je wurin shi ka ce wani ina roƙon ka da Allah ka sa a mulka za ko ka je wurin mutum ka ce ya baka jari ko ka je wurin mutum ka ce ya taimaka maka wannan malamai sun ce babu laifi a cikin wannan saboda abu ne wanda Allah madaukakin sarki ya sa shi a hannun wani bawan shi dan ka je ka roƙa wannan baka yi shirka ba kuma baka yi laifi ba amma abinda ake so kada ka allaka zuciyarka da cewa wannan mutumin shi kadai ne zai iya yi ma misali kana neman wane ya baka kwangila. To abunda ake so ka je wurin shi ka ce ya baka kwangila ba laihi bane, amma ba a so ka zanki sa maranka cewa idan bai baka ba ba mai iya baka wannan kwangila. Ana so idan zaka je a wurin shi ya zamanto kaso 80 cikin 100 kana mai da wannan girman a wajen Allah, kana halarto girman Allah, kana halarto cewa Allah madaukakin sarki shine zai baka wannan nan da zaka je roƙo wurin shi. To shi hanya ce, wasila ce ta ka samu wannan abu. Wannan kuma a lokacin da bawa yake tunanin idan wani bai muni ba, babu mai muni, babu mai iya yi muni, idan wani bai taimaka muni ba, to zan rayu a cikin wahala. Alamai suka ce idan mutum ya kudurce wannan, to shi ma yayi shirka, shirka karama wadda ba ta hudda shi daga cikin musuluncin shi. Kaso nabi na kwadayin da na kwadayin rahama da kamna haɗuwa da Ubangiji, wanda malamai suka kasa shine rajaul ibada, shine kaso na ibada, shine kwadai na ibada. Misali mutumin da zai zanki kwadayin wani ya bashi lahiya, misali baka lahiya za a kai ka wajen boka, za a kai ka wajen inna, za a kai ka wajen danburi ya kawo koraye, yayi wani kaza, yayi wani kancin gonshi domin ka samu lahiya. Koko mutumin da zai je ya ce a kare shi daga musiba, a kare shi daga bala'i, yana ganin dukiya ta fara yin kasa-kasa, yana ganin sharrabobi, ya kamata a kare shi daga wannan bala'i, a ce mishi kawo kaza a yanka, ko kawo kaza a yi. Koko mutumin da baya aihuwa sai ya je wurin wani yana neman ya bashi wannan aihuwa, koko mutum ne yana neman arziki, amma duk kullun zai je ya kai wani abu ya ce a roƙa mishi arziki, koko a mai arziki a wajen mutumin da bai iya arzikarwa sai Allah. Koko mutum ya zanki tunanin idan an je ranar tashin alkiyama wani zai shigar da ni aljanna, mutum ya zanki tunanin waliyi wani da nake bi, muridi wani da nake bi, malam shehu da nake bi, idan an tashi alkiyama zai sa ni aljanna. Koko wani ya ma ƙaryai zai lamunce ma aljanna, ko wani ya lamunce ma zai saka aljuhun shi, ko wani ya nuna maka lahiran ma sai yadda suka ce Allah madaukakin sarki yake, wannan duka zancen banza ne. Malamai suka ce to duk mutumin da ya ɗaya daga cikin waɗannan abubuwan mutum ne wanda ya fita daga musuluncin shi, ya rabu da musuluncin shi. Duk mutumin da yake tunanin akwai wani mai iya bashi lahiya banda Allah, mutumin da yake tunanin akwai wani mai iya kare shi daga wani bala'i ko wata musiba banda Allah, mutumin da yake tunanin akwai mai iya bashi ɗa ko akwai mai iya bashi arziki, ko ko yana tunanin a'a mu bari mu bi waliyi wane, ko mu bi shehu wane, ni abun da ya ce mu bar abun da ya ce, saboda in an je ranar tashin alkiyama ya shiga tsakaninmu da Allah ya samu aljanna. Wannan babu wani wanda zai iya tsirar da wani a gaban Allah madaukakin sarki sai dai aikin shi. Idan aikin ka ne, to wannan aikin ka zai cece ka, Allah madaukakin sarki sai ya sanya ka aljanna. Wannan shine kaso na biyu wanda malamai suke ganin cewa bai dace ba a ce musulmi ya yi irin wannan fatan da irin wannan kamnar ga wani mutum wanda ba Allah madaukakin sarki ba. Shi yasa malam yake ce maka shi fatan da kaunar duka suna cikin ibada, ita kuma ibada akwai lokacin da in an yi Allah madaukakin sarki zai ba da lada, idan kuma ba a yi ba Allah madaukakin sarki zai rubuta zunubi akan wannan. Kaso na biyu da malamai suka ƙara kasawa shine akwai kalan fatan da ake so bawa ya yi, shi ma ya kashi kashi biyu. Na farko raja'ul mahmud, kamar fata da ƙamna wanda abun so ne ana so bawa ya yi shi, kamar mutumin da zai yi wani aiki sai ya zanki tunanin Allah madaukakin sarki zai karɓar mishi wannan aikin, zai ba shi lada akan haka. Sannan fata wanda ba a ƙamna, ba a so saboda an gaya ma cewa, ko saboda ka je makaranta an karanta cewa Allah madaukakin sarki yana gafara ga mutumin da suke kwaɗayin rahama shi, kuma mutum ya je don isafan Allah, yau da daddare ka yi kaza, ko da rana ka yi kaza, ko ka saba ma Allah, in an shima kuma ka ɗaga hannu ka ce Allah madaukakin sarki yana son masu ƙaunar rahama shi, don haka ka roƙi Allah ya yi maka wannan. Malamai sun ce fata ne wanda yana da lahi, ba a so bawa ya zanki wannan tunanin, kadan ijin cewa tunda Allah madaukakin sarki mai rahama ne, mai jin ƙai ne, yanzu bari ka hole ka sheƙe ayarka, saboda in ka tashi cikin dare za ka tashi ka ɗaga hannu ka ce Allah ya gafarta maka. malamai sun ce Allah idan ya ga dama zai gafarta, amma wani lasisi gare ka mai nuna ma cewa da ka daga hannu ka ce ka tuba an yahe ma? Babu lasisi, babu wani abu, duka zato ne ake ga Allah madaukakin sarki Allah zai yahe. Wannan zaton da ake so shine kaman mutum aikin da ba da gangan kai ba, ko wata ibada wadda kai kana roƙo Allah madaukakin sarki ya karba maka. A ƙarƙashin haka malamai suka ce kada mutum yayi aiki, ka bar shi haka nan ya tafi karaji, kada kai abunda kai na ibada kai tawassuli, kace Allah madaukakin sarki ka karba mini wannan aikin da nayi na. A ƙarƙashin haka malamai suke cewa duk mutumin da yake kwadayin rahamar Ubangiji, yake kaunar rahamar Ubangiji, zai samu wasu abubuwa guda goma. Misali mutum ne kullun idan ya aiki yana tsoron Allah madaukakin sarki ya karba mishi, Allah madaukakin sarki ya sa shi aljanna. Malamai sun ce wannan kwadayin da yake da wannan tsoron da yake zai sama mishi a rayuwa wasu abubuwa guda goma. Abu na farko shine zai sanya ka kadai ka yi ta aiki, saboda baka da tabbas wanda ka yi jiya an karba ko ba a karba ba. Wannan shine zai sa ka dage kullun bawa ya ta aiki, kullun bawa yayi abinda Allah madaukakin sarki ya ce ayi da wanda Allah madaukakin sarki ya ce a bari. Sannan nabi ar-raja'u yushkirul abd bil iqbali ala Allah, kwadayin rahamar da ke akwai wajen Ubangiji da kaunar rahamar da ke akwai wajen Ubangiji shine zai sa bawa kullum ya zanta huskanta Ubangijin shi. Kullum bawa yana yin mai nau'ika na ibada, yau yayi sallah, gobe yayi azumi, jibi yayi sadaka, gata yayi nafila, jibi yaje ya duba marar lahiya, gata ya sada zumunta. Wannan shi zai sa kullum akwai alaka tsakaninka da Ubangijinka, kullum kana zuwa wajen Ubangijinka kuna ganawa, saboda wannan kwadayin na rahamar tashi da kake. Kaso na uku shine izharul ubudiyya, shine bawa ya nuna bauta, ya bayyana matukar bautar shugaban Allah madaukakin sarki. Duk mutumin da yake kwadayin rahamar Allah zaka same shi kullum, kamar mutumin da kake neman misalin yama hanya ka samu wata kwangila ko wani aiki, kullum kana wurin shi. Idan ma wani dan abun ɗan mushi gare ka, kullum zaka zan ki ɗauka kana bashi, ba dan kun yi ba saboda kana tunanin yama wannan abun. To falillahil mathalul a'la, Allah madaukakin sarki shi yake da babban misali. Abu na hudu shine annallaha yuhibbu min ibadihi an yas'aluhu wa yarju. Abu na hudu, Allah madaukakin sarki yana so bayu su so shi, su bauta mishi, sannan yana so su zanki kwadayin rahamar da ke akwai wajen Ubangijin shi. Duk mutumin da yake kwadayin rahamar da ke wajen Ubangiji, to wannan mutumin ya tsira daga hushin Allah. Duk mutumin da bai roƙon Allah, bai tsoron hushin Ubangiji, baya kwadayin rahamar da ke wajen Ubangiji, wannan mutumin Allah yana hushi da shi. To duk lokacin da bawa yake kwadai, to Allah madaukakin da wannan kwadayin nashi, da wannan kamnat tashi da rahamar Allah, Allah madaukakin sarki ba zai hushi da shi ba. Abu na biyar shine ar-raja'u yahdu bil abdi fi sayrihi ila Allah, shi hatan shi zai sa bawa ya killace kanshi. Mutum idan yana fatan Allah madaukakin sarki ya karba mushi, Allah ya sa shi aljanna, Allah ya mushi, dole ya tsaya a cikin shahin da Allah madaukakin sarki ya shada. Kamar misali a ce dosi ne zaka hada, za a baka kwangila, a ce da kaza ake so, to duk abin da ba a so ko da gigi ba ka yarda ka sa wannan abu, saboda kar ka sa wata takarda wadda za ta bata wannan kwangilin, sai ka sa daidai abinda aka ce ka dora. Shine bawa duk lokacin da yake kwadayin rahamar wajen Ubangiji, to kullun yana nan cikin territoryin Allah, kullun yana nan bai yarda ya fita daga cikin abinda Allah madaukakin sarki ya hana, ko ya fita daga abinda Allah madaukakin sarki ya ce a bari. Abu na shidda shine ar-raja'u sababun min asbabi ziyaratu mahabbatillahi azza wa jalla fi qalbil abd, kwadayi da kaunar rahamar da ke akwai wajen Ubangiji shi yake sa kullun bawa yana ƙara soyayya shi tsakanin shi da Ubangijin shi. Abu na bakwai shine ar-raja'u yubisu ala al-abdi ala maqami shukr, kwadayi na rahamar Ubangiji yana sa bawa ya binci kanshi, kullun yana mai gode ma Allah madaukakin sarki, kullun bawa yana mai gode ma Allah akan ni'imomin da Allah madaukakin sarki yayi mishi, yana tunanin da ni'imomin da ya roƙa da wa'anda bai roƙa ba duka Allah madaukakin sarki ya tattara ya mushi to wannan abun idan bawa ya kalle shi zai sa bawa ya zanki gode ma Allah madaukakin sarki abu na takwas shine ar-raja'u yujibu al-mazid min at-ta'arrufi ala asma'illahi al-husna ita kaunar da kwaɗayin abun da ke wajen Allah madaukakin sarki suna ƙara ma bawa ya san ma'anar sunayen Allah madaukakin sarki wannan ma'anar ta kwaɗayi da kake na rahamar Allah Allah madaukakin sarki yana ma abubuwa daban-daban shi zai sa kullun idan an ce ar-raji ko idan an ga sunan Allah kana halarto ma'anar wannan sunan saboda ka san ma'anar wannan sunan abu na tara shine ar-raja'u fihi intidharu wa taraqqubun li fadlillahi azza wa jalla a cikin hata da kwadayar rahamar wajen ubangiji kullun bawa zai zanki kinsa alkhairi tare da ubangijin shi kullun bawa zai zanki tunanin Allah madaukakin sarki zai rufa mun asiri kullun bawa yana zaton cewa Allah madaukakin sarki ba zai bar shi ya tozarta ba kullun bawa yana tunanin idan ya dashi rayuwar shi alherin da zai gani yau ya hi na jiya yau ba komai ke sa wannan ba sai lokacin da bawa yake kwadai yake kaunar rahamar da ke akwai wajen ubangiji a lokacin da kake wannan to shi kuma Allah madaukakin sarki ana inda zanni abjibi yana nan daidai inda kake zaton shi idan kana zaton abubuwan ka sun kulle idan kana zaton Allah madaukakin sarki zai walwale ma to zai walwale su karasa yadda akai idan kuma kana tunanin anya ko abu kaza yayi anya kaza da nake so ko yayi to sai Allah ya barka da wannan anya din sai kaga abun ya ki cinyewa kullun wahala yake amma a duk lokacin da kake sanya mu zuciyarka ruwan sanyi kana ganin cewa idan Allah bai ma nan ba ya ma da yawa ya baka da wanda ka roƙa da wanda baka roƙa ba to wannan shine yake sa kullun kana tunanin Allah madaukakin sarki zai baka alkhairi wannan tunanin shi kuma shine zai sa kullun Allah madaukakin sarki ya baka abu na goma da malamai suka dana shine daidai gwalgwadan kwadayar rahamar ubangiji daidai gwalgwadan kaunar rahamar ubangiji da bawa yake yi daidai farin cikin shi a ranar tashin alkiyama misali a ce dukkan mu nan mun shiga aljanna to wanda yake kwadar rahamar Allah lokacin da yana duniya da wanda yake kaunar tagomashi na Allah madaukakin sarki lokacin da yana duniya to dukkan mu sai yayi mu horewa kuma sai yayi mu horewa a cikin ginin aljanna hadisi ya tabbata daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam hadisin da Abu Sa'id al-Khudri ya dalla da kara tabbata a gare shi yake cewa inna Allah azza wa jalla yaqulu li ahli aljanna idan aka shiga aljanna sai Allah madaukakin sarki ya ce ma yan aljanna ya ahli aljanna ya ku yan aljanna fayaquluna labbaika rabbana wa sa'adaik sai su ce ya ubangijinmu muna karba maka wal khairu fi yadayk dukkanin alkhairi yana cikin hannunka ka dubo fa Allah madaukakin sarki kiran su ne yace musu ya ahlal janna ya ku yan aljanna abinda suka ce muna karba maka amma dukkanin alkhairi yana cikin hannuwanka wannan kalmar da suka faɗa dukkanin alkhairi yana cikin hannuwanka shike nuna ma cewa har yanzu bayan Allah madaukakin sarki ya sa su aljanna amma bisu bar kwadayi da kaunar rahamar da ke akwai wajen ubangiji ba a dalilin wannan kalmar da suka gayi cewa alkhairi duka yana cikin hannuwanka sai Allah ya ce musu fayaqulu hal raditu shin yardu yanzu kun yarda da abinda na saka muku da shi na aljanna fayaquluna ma lana la narda sai su ce dan me sa ba za mu yarda ba wa qad a'taytana ma lam tu'ti ahadan min khalqika alhali ka ba mu abunda baka taba ba wani bawa ba a cikin halittunka fayaqul sai Allah madaukakin sarki yace musu afala uqikum afdala min zalika shin yanzu bazan ba ku abunda yi haka ba qalu sai su ce wa ayyu shay'in afdalu min zalika ya rab sai su ce ya ubangiji menene za a ba mu kuma wanda yi abunda aka ba mu na gidan aljanna فيقول احل عليكم رضواني الله مدوكين سركي سي يجي مكو زن حلتا مكو يردا دا فلا اسقط عليكم بعده ابدا الله مدوكين سركي سي يجي مسو بزن تفحشي دكو با ابدا هر ابدا ashe bawa duk lokacin da yake kwadayar rahamar Ubangiji to lokacin Allah madaukakin sarki yake ƙara mishi lokacin Allah madaukakin sarki yake kwaranyowa lokacin Allah madaukakin sarki koda baka da shi zaka ga amma baka da damuwa wanda yake tunanin kana cikin damuwa saboda baka da tana yiwa shi da yake ganin yana da kai shi nishadi kai shi samun nutsuwa saboda ba dan kuyi ba saboda kullun kana kwadayin rahama da tausayi dake akwai wajen Ubangiji haka hadisi ya tabbata daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam hadisin Suhaib yadda Allah ta kara tabbata a gare shi hadisin da al-Imam Muslim da al-Imam Tirmidhi da An-Nasa'i suka rawaito manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa idza dakhala ahlu jannati al-janna a lokacin da Allah madaukakin sarki zai sa ɗan aljanna aljanna kala sai ya ce musu ya kulu Allah tabaraka wa ta'ala sai Allah madaukakin sarki ya ce ma ɗan aljanna turiduna shay'an azidukum shin yanzu kuna son turiduna shay'an azidukum shin yanzu kuna son wani abu in ƙara muku fa yaqulun sai su ce alam tabyadda wujuhana shin yanzu ba kasa huskakenmu huskokinmu sun yi fari tasba alam tudkhilna aljanna shin yanzu ba ka shigar da mu aljanna ba wa tunjina minan nar ba ka kubutar da mu daga wuta ba kala sai Allah madaukakin sarki fa yakshifu alhijab sai Allah madaukakin sarki ya sa a zayi ridan dake akwai tsakanin su da Allah wanda shine yasa ba su ganin Allah fama'utu shay'an ahabbu ilaihim minan nazr ila rabbihim azza wa jalla fama'utu shay'an ahabbu ilaihim ba a ba su wani abu ba wanda suka yi soyuwa wanda suka yi so daga wajen Ubangijinsu kamar Allah madaukakin sarki ya ba su damar su yi kallo zuwa ga huskar shi mai tsarki summa tala hazihi al-aya sannan Allah a manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya karanta wannan aya lil ladina ahsanu ga mutanen da suka kyautata al-husna wa ziyada Allah madaukakin sarki su ma zai kyautata musu sannan kuma Allah madaukakin sarki zai dada ƙara musu akan kyautatawar da suka yi a ƙarƙashin wannan ne malamai suke ganin koda aljanna aka shiga idan mutumin da ya yi ga kwadayin rahamar Allah yana ciki to Allah madaukakin sarki zai yi mishi kuna cikin aljanna amma Allah madaukakin sarki zai yi mishi abinda kai ba za a yi ma ba saboda kwadayinka da kaunarka zuwa ga rahamar Ubangijinka da tausayin shi kaɗan ne idan aka gama da tunanin shi abu na biyar wanda za mu rike da shi menene abin da zai sanya mabawa kwadayin rahamar da ke akwai wajen Allah menene abin da idan kana yin shi zai kullun zaka ta kwadayin Allah ya dada ƙara maka Allah ya dada yi ma rahama abu na farko shine malamai suka ce mutum ya zan kitina ni'imomin da Allah ya yi mishi a baya tun lokacin da Allah ya halicci mutum bawa ya zan kitina an mushi kaza da Allah ya ga dama tun ranar biki sai wata ta take ka mutu da Allah ya ga dama tun ranar biki sai wata ta take ma kafa ka fito guru amma Allah ya ta kare kai ta manimomin shi wa tasfiru ma fil kauni lana sannan bawa ya zanki ganin abubuwan da Allah ya hore mana Allah ya hore mana kasa ya hore mana sama hatta da gabbubin jikinmu da suke aiki Allah madaukakin sarki ne ya hore su idan Allah madaukakin sarki ya ga dama ya kafa ka sai ta tsaya cik ta kasa aiki da Allah madaukakin sarki ya ga dama yau hannunka guda sai ya fasa aiki wa hidayatuna bi irsalir rusuli wa inzalil kutub bawa ya zanki tana cewa Allah ya mishi falala ya turo manzanni Allah ya turo littattafai ba dan kuyi mu saboda a koya mana addini da Allah ya ga dama sai ya bar mu mutar rayuwa kaman maguzawa kaman arna wannan yabi wannan wannan yabi wancan mutar rayuwa wadda irin ta arna ce amma Allah rahama a gare mu sai ya aiko mana manzanni ya aiko mana littafai sannan bawa ya zanki tuna ni'imar da Allah ya yi mishi a duniya sannan ya zanki tuna ni'imar da Allah madaukakin sarki zai yi mishi idan ya yi aiki na kwarai a ranar tashin alkiyama bidun istihqaqin minna ba wai dan mun cancanta bane mu muka ma Allah da diya yi mana wannan falalolin da bamu isa mu kidanye su ba ba wani abu da muka yi ma Allah amma kawai Allah madaukakin sarki ya ga dama ne ya mana to idan bawa yana tuna wannan kullun zaka zanka kwadayin rahamar Allah saboda lokacin da baka da ƙarfi lokacin da ba kowa ne kai ba Allah madaukakin sarki ya kare ka lokacin da baka iya tafiya ka nemo abin da zaka ci Allah madaukakin sarki ya baka abinci lokacin da baka da wurin kwana Allah madaukakin sarki ya baka wurin kwana a cikin cikin mahaifiyarka ashe idan muna tuna wannan to wannan shi zai sa kullum mu zangi kwadayar rahama da tausayi dake a gojen Ubangiji. Abu Nabi shine malamai suka ce bawa zan ki tuna ni'imomin da Allah ya yi mishi na yanzu daga magariba zuwa isha. Yanzu mutun da ni'ima nawa ce Allah madaukakin sarki ya mana daga magariba zuwa isha mutun nawa ne ya rasa ranshi, daga magariba zuwa isha mutun nawa ne yana can ya aksida yanzu yana likita, daga magariba zuwa isha mutun nawa ne ya asaran makuddan kudade, daga magariba zuwa isha mutun nawa ne ya rasa wani wanda yake kamna wanda yake so. To bawa zan ki tuna ni'imar da Allah ya mishi ta yanzu fakka ta jiya ko gata ko koji ba ta yanzu wanda Allah madaukakin sarki yamma ni'imar da Allah yamma ta gazo ka zamna a saurari karatu dan ya sanya ka cikin rahamar shi, dan ya sanya ka cikin wa'anda zai ambato a wurin shi. Wannan ni'imar idan bawa yana tuna ni'imar da Allah ya mishi a yanzu to tana sa kullun zuciyarka tana da alaka da rahama da tagomashi da tausayi da ke akwai wajen Ubangiji. Abu na uku wanda zai sa bawa ya zanki kwadayar rahamar Ubangiji shine bawa ya zanki tuna abubuwa na albishiri na rahama na jin dadi na holewa da Allah ya tana dama wa'anda suka yi aiki a gidan aljanna. Duk jin dadin duniya idan ka tuno zai kare ka hakura, duk jin dadin duniya idan ka tuno za a shiga aljanna, a can ne za a hole, a can ne Allah madaukakin sarki in mata ne ya tanada wanda baka taba gani ba, in ƴaƴa ne Allah ya tanada, in arziki ne, in kayan itace ne, sanza Allah cewa a cikin ta akwai abin da ido bai taba gani ba, wala khatara ala qalbi bashar, akwai abin da bai taba hadowa ba koda a tunani koda a imagination baka taba tunanin wannan abun ba. Allah sallallahu alaihi wasallam yace akwai shi a cikin aljanna. To bawa idan yana tuna rahamar da ke akwai wajen Ubangiji to zai hakura da abinda aka sanya shi, kuma zai hakura zai yi abinda aka sashi ya hakura da abinda aka bar shi. Allah yake cewa wallazina amanu, kaga wa'anda suka yi aiki wa amilu salihat, wa'anda suka yi imani wa amilu salihat suka yi aiki mai kyau, Allah ya sanu dakhiluhum, za mu shigar da su jannatin, wasu aljannatayya wanda tajri min tahtiha al-anha, wanda koranmu suna gudana a karkashin wannan aljanna. Allah ya ce khalidina fiha, za su dawama a cikin wannan aljanna. Wa'adallahi haqqan, alqawlin Allah gaskiya ne. Wa man asdaqu min Allah qila, wane ne wanda ya yi Allah zance, wane ne wanda ya yi Allah cika alqawli. Abu na hudu shine bawa ya zanki tuna rahamar Allah madaukakin sarki, ka zanki tuna cewa da sama da ƙasa da duk wani abu da kake gani da wanda baka gani na Allah ne madaukakin sarki. To idan kana tuna wannan da mai sama da mai ƙasa, to tuna rahamar Allah, tuna wannan mai wannan abun, kamar mutumin da zai baka riga Hausawa suka ce ka dubi da jikin shi, to idan ka tuna cewa Allah madaukakin sarki duk abun da ke cikin sararin duniya laye ne shi ya halicce shi, to dan abun da kake roko, dan abun da kake so kadan ne a wajen Allah, Allah zai baka kuma ba zai rage a cikin arzikin shi ba. Allah yake cewa qul liman ma fis samawati wal ard, Allah yace ka tambaye su, ya kai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, wa yake da abun da ke akwai a cikin sama da abun da ke akwai cikin ƙasa. Allah yace qulillah, ka ce na Allah ne kataba ala nafsihi rahma, Allah madaukakin sarki ya rubuta akan shi cewa shi mai rahama ne. Allah ya rubuta rahama akan duk wanda zai yi kwadayar rahamar shi da duk mutumin da zai zanki kaunar rahamar shi. Allah madaukakin sarki yace to ya rubuta wannan akan shi. Abu na biyar wanda malamai suka zana shine idan bawa yana kwadayar rahamar da ke akwai wajen Allah, to wannan yana sa Allah madaukakin sarki ya yi mishi zunuban shi. Allah yake cewa qul ya ibadiyalladhina asrafu ala anfusihim, kace musu ya ku bayuna wa'anda suka yi banna akan kawunan su, la taqnatu min rahmatillah, kada ku yanke tsammani daga rahamar Allah, inna Allah yaghfiru dhunuba jami'a, Allah madaukakin sarki yana yahe zunubai dukkan su, inna huwa al-ghafurur rahim, Allah madaukakin sarki mai rahama ne mai jin kai. Hadisi ya tabbata daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin al-hadisul qudsi, manzo Allah yake cewa ibn adam innaka ma da'awtani wa rajawtani, Allah da kanshi yake cewa manzo Allah ya gaya mana cewa mu da dai zamu roki Allah zamu yi kwadayin rahamar da ke akwai wajen Ubangiji, ghafartu laka ala ma kana fika wala ubali, Allah madaukakin sarki yace zai gafarta mana abunda muka yi, sannan Allah madaukakin sarki yace wala ubali
ba zan ki komawa baya ba. Allah madaukakin sarki ba kamar mu ne ba wanda zai yahe maka, amma idan shekara ta kewaye ko wani dalili yayi dalili zai ce bara ma kai kaza. Allah madaukakin sarki idan yayi yahe to ya juya baya, ba zai dawo akan wannan laihin ba. Allah yake cewa ibnu adam, ya kai dan ibnu adam, law balagat dhunubuka anana samaa'i thumma istaghfartani. Allah madaukakin sarki yake cewa da zai a ce zinubanka za su kai daidai girman sama, summa istaghfartani sannan ka nemi gafarata, ghafartu laka wala ubali. Allah madaukakin sarki yace zan gafarta maka kuma bazan damu ba. Ibnu adam, Allah madaukakin sarki yake cewa ya kai dan adam, law ataitani bi qarabil ardi khataaya, da za ka zo mini cike da ƙasa kamar girman ƙasar da ke akwai duniya. Allah madaukakin sarki yace da za ka zo da ita dukka zunubai ne, summa laqitani la tushrik bi shay'a, sannan ka haɗu da ni baka shirka, baka hada Allah da wani a wajen bauta. La taituka bi qarabiha maghfira, Allah madaukakin sarki yace ni kuma ko zan zo maka da wata ƙasa a ciki ba komai ne ke cikin ta ba sai rahama. Idan girman zunubin ka ya kai girman ƙasar da ke akwai duniya, Allah madaukakin sarki yace shi ma zai zo da wata ƙasa ta rahama domin ya rihe wannan ƙasar taka da zunubi. Haka Allah madaukakin sarki yake cewa a cikin wani hadisi da ya tabbata daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, Allah madaukakin sarki zai sauko a ranar tashin alkiyama sai ya zo daidai kusan mutum. Allah madaukakin sarki sai ya sa a zare ridan da ke akwai tsakanin shi da bawa, sai ya tambayi bawa shin ka tuna lahin da ka labe kai wuri kaza, rana kaza ma ka labe kai kaza a wuri kaza, rana kaza ma kai kaza. Sai bawa ya ce ma Allah madaukakin sarki dukka na tuno da nayi wannan. Hatta idza qarrara bi dhunubi, lokacin da bawa ya gama wika wuyan cewa yayi wannan laihikan, Allah madaukakin sarki sai bawa ya yarda cewa shi yanzu kawai wuta za a jefa shi, tunda Allah madaukakin sarki ya zana mishi katina kaza ya ce na tuna, katina kaza na tuna, katina ya tuna. Sai lokacin da yake bawa yake tunanin kawai yanzu wuta za a jefa shi, sai bawa ya ce mishi inni qarsatartuha alayka fid dunya, ni na boye maka wannan zunubin naka a gidan duniya, wa qad ghafartuha laka al-yawm. Allah madaukakin sarki yace haka zunubanka wa'anda kai anan wa'anda kai a gidan duniya na boye, Allah madaukakin sarki yace to yau ma zan gafarta maka ba tare da kowa ya sani ba. A karkashin haka ashe ba wayewa bane ba mutun zai yi lalata shi ya danki bayyanawa, ko ku bawa yaje yayi abun shi cikin dare yazo a fada yana gai, yaje yayi laihin shi ya tuci wani yayi wani laihi ne wanda Allah madaukakin sarki ya hana kuma yazo yana gai. Allah baya san ana bayyana banna. Allah yake cewa innal ladzina yuhibbuna an tashi al-fahisha, duk mutumin da suke so banna ta wanzu a cikin mutane, lahum azabun alim, Allah madaukakin sarki yace suna da azaba mai radadi. Yasa ba wayewa bace ba in zaka iskancin ka kalabi, in zaka iya shegen ka kalabi, in zaka yi duk abin da zaka yi na saban Allah kalabe kai. Idan Allah madaukakin sarki ya ga dama a ranar tashin alkiyama dalilin wannan dan saka yawar da kake, sai Allah ya ma rahama. Amma lokacin da kake bayyanawa kowa ya san ka da abu, kamar kana hito na hito da Allah ne madaukakin sarki, kamar bawa yana ce ma Allah ne kai ka hana to mu ga mun mun je mu. Allah madaukakin sarki idan ya kama mutum a ranar tashin alkiyama sai ya mai kama dan mukaddam bumba'u kamar yadda Hausawa suke cewa. Kuma a nan lokacin mu yayi abinda muka karanta daidai, Allah madaukakin sarki ya tara mu da mu da ku a cikin lada, fuskure ko tun tufa hanshi, Allah madaukakin sarki ya gafarta mana. Subhanaka Allahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.